a kungiyarmu na tsofaffin sojojin Najeriya. Tsofaffin sojojin Najeriya wato gamayyar kungiya ce ta tsofaffin sojoji wanda suka hada da sojan sama, sojan kasa da sojojin ruwa wanda suka yi aikin soja kuma suka yi ritaya da kansu, suke masu karban pension a sojance ko kuma a gwamnati a halin yanzu. Ni ne shugaban wannan kungiya na nan jihar Kaduna, na tsofaffin sojojin sama na kasa da na ruwa. Sannan gamayyar kungiyar kuma ta kasa baki ɗaya, muna da kungiyoyi daban-daban kusan guda 13 wanda kuma bayan kasancewa ta shugaba ne na nan jihar Kaduna na shugaban kungiyar tsofaffin sojojin sama kasa da na ruwa. So akwai kuma wasu kungiyoyi da aka yi, to gamayyar kungiyoyin gaba ɗaya da aka dunkule kuma sai muka kira ta coalition. Ita wannan retired members of Nigerian Armed Forces REMNAF, sannan akwai coalition of retired members of the Nigerian Armed Forces. To a wannan coalition din kuma ni ne mataimakin shugaba na ƙasa baki ɗaya. Abin da muke magana akai shine sojojin da aka ce wasu ƴan siyasa suna bin su, suna magana da su domin a ga yunkurin yiwuwa yanayin yunkurin yiwa shugaba Muhammadu Buhari juyin mulki don wani son zuciyarsu. To muna gaya musu a hirdinsu, kamar yadda shugaban rundunar sojojin ƙasar Najeriya Lieutenant General Tukur Burutai ya yi magana, to muna tare da Burutai, muna tare da maganar da Burutai ya yi. Kuma mu a matsayinmu na tsofaffin sojoji muna yin bayanin cewa muna nan a shirye, za mu karkade uniform ɗinmu, za mu karkade kakinmu, za mu saka duk wani sojan da ya yi yunkurin yi wa shugaba Muhammadu Buhari juyin mulki, za mu fito bakin rai bakin fama. Dama duk yawancin sojojin da suke aikin yanzu mu muka koya musu aikin sojan, a wurin mu suka koya, mun fi su iyawa, mun fi su sanin aikin, mun fi su sanin bindigar kanta, mun kuma fi su kishin ƙasa, domin yawancinmu wasu yakin basasa, wasu sun yi yakin duniya na farko, wasu sun yi yakin duniya na biyu, wasu mu sun tafi ƙasashe Liberia, Sudan, Somalia, Yugoslavia, duk ƙasashen nan yawancinmu mun jajje su, mun dawo yakin nan an yi shi, saboda haka mun iya shi, mun san yadda ake. Duk wanda ya ce zai taɓa gwamnatin shugaba Buhari, to ya tabbatar da cewa mu yake taɓawa. Kuma dukka mun yi taro, mun yadda da cewa za mu mara gwamnatin nan baya, gwamnatin Muhammadu Buhari baya, bakin rai bakin fama. Idan za mu rasa rayukanmu, za mu fito, duk wanda ya yi yunkurin yin haka wallahi za mu yaƙe shi, za mu je mu ma za mu samu bindigogin, za kuma sai dai a yi gwamnati biyu, gwamnatin haramtacciyar gwamnatin soja da kuma halattacciyar tsofaffin sojoji wanda suke marawa gwamnatin demokaradiyya baya. Mu tabbatar cewa babu wanda ya isa ya ce zai hambara wannan gwamnati. Idan kuma sun ce za su iya, to wallahi shege ka fasa da mu da su.